wassalatu wassalamu al-fatih al-khatimi nasir al-haq black wala hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdari lazim warda illahu ta'ala na sahibi rasulillah wa ala rasim sayyidina ababakar siddiq umar al-faruq usman bin affan wali ibn abi talib wasatul baqiya la zalat ila al-ula raqiya wa kafati sahibi rasulillah al-muhajirin wal-ansari وتابعنا وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم محمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفانسي ورضي الله تعالى عن جوس الأجواس قلوب الأقراب فريد داري على الإدلاك حتم التمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي للاش إبراهيم مسدد جعلنا لهم من أهل السداد والأمن والصدور والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزال أهل الله من يومها لفت الدنيا إلى انتهائية يا أئمة الشهي احذري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على إله العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يو من زمان الدربيو دتلاتين نبيو با منفدي منيني منازل منزلة نا ونداكي muntanafusi akai duk wani bawan Allah duk wanda yake son ya samu abin da za a nema ajiyan Allah shine a same shi a wannan kujeran na tanafusi cikin hadaran soyayyen manzo Allah da hadaran soyayyen manzala ne ake tafauki wa kowa shine mahallin ubadu alladhina shamaru fi talabil ma'arifatil mahabbati kaifa taya wannan shine wanda muka khatama na jawahirul ma'ani da shi a cikin littafin jawahirul ma'ani mun yi hatama an fada wa mutane kuma an fade shi ne iktisaran dan ayin shi ne idnaban dan ba yi dan a sako gabaki daya ba shauciya ne yake cewa da mun sako gabaki daya to da za yi mujalladat ne cikin nususu na Qur'ani da ahadisu rasulu saboda aka sai aka nayi aka aje mutane akan wannan madogara abin da ya kamata kenan mutun ya gane duk abin nema annabi ne abin nema annabi ne Allah ma yana tallan annabi ne ba Allah baya mu ba ana musun samun ubangiji bane a musun akan annabi ne saboda ka ko duk abin da ake son a sanar da mutum akan annabi ne Qur'anin ma yana tallan annabi ne dan a gane annabin Allah ne domin shi Allah shine annabin sa shi kadai ma'ana shi kadai ne wanda Allah ya yi shi dan shi shi kadai ne wanda Allah ya yi shi dan shi to kaga abin da ya saura duk ana neman a gane wadansu abubuwa ne amma ba wanda yake musu duk wanda aka tambaye shi daga cikin wanda ba musulmi ba walayin sa alahu man khalaqa samawati wal ardi ba wanda yake musu laqulanallah ba wanda yake musu akan wannan akan me suke musu annabi annabi saboda haka qur'ani gabaki daya wasuwaru madawul lahu min al-ali yaban annabi ake dukkan surorin Qur'ani gabaki daya zaka ga ana tallan Annabi Muhammadu ne, amma shi wanda bai sani ba ya san haka, wanda bai sani ba ya san haka, in bai sani ba to wannan shine abin neman sani, shine ma'ana muhallin faliyatana fasil mutanafis suna, kasuwancin soyayyen manzo Allah ita ce a cikin kasuwancin, kuma a'azamuha qadaran shine iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam, iktida bin nabi, yin koyi ga Annabi Muhammadu, saboda shine siffan da ake son kowa ya gane, saboda kai manzo Allah ka kubuta, in baka bi manzo Allah ba ka tabi, saboda Allah ya bada mizani na gane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dukkan annabawa, dukkan mala'iku, dukkan jinnu, dukkan kome, kana lakum fi rasulillahi, a wajen Annabi za ku zamo kun samu abin da za ku jonu ku sadu da Allah, amma liman kana yarjullaha, in mutum Allah yake kauna da manzansa. Matakai na biyu shine ka kiyaye mutaba na Rasulullah, sai ka dawo, sai ka dauki kuma a amaluhu, to anan sai muka ga al-maqsidu fi salawati, menene manufa cikin salatayya, allati waradat fihi min faydi fadlihi ash-sharif, wanda yazo min faydi fadlihi, daga kwaranyan fadalansa ash-sharif sallallahu alaihi wasallam, ya salatin manzo Allah yake, ya abun yazo, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, inna Allaha wa malaikatahu, Allah da malaikunsa suna salati, to ma'anarsa Allahu yusalli wal malaikatu yusalluna, gashi na an fada maka azubin abin, amma ba haka abin yake ba, inna Allaha, Allah yana salati, wa malaikatu, malaiku ma suna salati, salatin malaiku irin kadarin sa daban ne, salatin Allah kuma kadarin sa daban ne, to amma an zubo maka su saboda neman ka fahimci menene martaban sayyidina rasulullahi, me kadarin rasulullahi, me uluwi rasulullahi, me mansibi rasulullahi, me nasba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk da wannan ne ake son a nuna, asharafu, ulu, mansibu, kadaru, azamu, duka in kana son ka gane manzo Allah to ta wajen salati zaka duba ka ga, wa akai ma abinda akai wa manzo Allah, kowa ake ma abinda ake wa manzo Allah, Allah bai yi wa wani ba dan bai san wani ba, Annabi ya sani, ba na nufin kuma wai Allah yayi abinda bai san shi ba, ba haka nake nufi ba, ba Allah yayi abin da bai san shi bane, amma babu abin da wanda aka yi masa kowaye to sai ya fito ta wajen Annabi ne, ta wajen Annabi Muhammadu ne, daga cikin Annabi Muhammadu ake samun dukkan kauni, dukkan halitta komai daga wajen sayyidina rasulullahi, faqulu shauti ne ce wa bi asayinu, na neman taimako wajen Allah, wala hawla wala quwwata illa bi ali janabihi, babu dabara, babu wani karfi sai ga ali, al-ali madaukaki na janabihi wanda yake tare da shi, shine wa rabb, awwalu ma nabda'u bihi, farkon abin da fara magana da shi zikr salawati, za mu ambaci salati wa annabi, allati amlaha maulana rasulullah, wannan salatan salawati ba salati ba salawati salatotin nan guda uku shehu Tijjani manzo Allah ne masa ya gaya masa yayin su manzo Allah ne ya gaya masa yayin su kaga zikir salawati saboda mu kuma itikadin mu da itimadin mu kalban mu kaliban mun san ana ganin manzo Allah kuma mun san manzo Allah yana isar da sakonsa wajen da yazo ba magana a ko wahayi akai ba magana wahayi ba a ana ganin manzo Allah mu a wajen mu annabi bai mutu mutu ba shine itikadin mu saboda Allah ya faɗa wala tashibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbuna yarzuquna farihin bima atahum lawm min fadli shi kuma mutumin da bai mutu ba babu abin da ba zai yi ba a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da duk wani mutum kowaye in ya mutu ko da Fir'auna ne bai mutu mutu ba ana sane da yana sane da abubun da yake faruwa yana sane domin duk wanda ya zo wuce gefen kabari ko na mushrikai ko na musulmai mutanen kabarin sun san waye ya zo kaga mutuwa mutu ba haka bane to wa kaifa sayyidul anami sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka muna sane da manzo Allah ya ce hayati hayrun lakum wa mamati hayrun lakum turadun alayya amalakum rayuwata alkhairi ne gare ku bayan na koma ga Allah ma alkhairi ne gare ku ya rasulullahi kamar ya yace turadun alayya amalakum ana nuna mun aikin ku in wajadtu hayran hamidullah ina gon kunya abun mai kyau sai gode wa Allah wa in wajadtu ghayra zalika inna ga kun yi kuskure fastaghfirullah lakum wanda yake mucacce ne yana lahira yake maka istighfari a duniya wannan shine kaga min faidihi daga faidu kwarin yawa sai na rasulullahi a shariki ya kazatan kuma a fili Shehu Tijjani yaji ala Sheikh Abdul Abbas Shehu Tijjani a fili manzo Allah ya gaya masa summa natbaha bishuruhiya sannan za a biyo ta da shari'anta radiyallahu anhu al-ula na farko samaha shehana shehi ya ambace ta radiyallahu anhu da yaqutatul haqaiqi yaquti yaqutatul haqaiqi fi ta'rifi bi haqiqati sayyidil khalaiqi waye ya fada masa manzo Allah ne ya gaya masa asalinsa da kansa wa nasuha nasanta Allah 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 dai ta ke farawa Allah 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 Allahumma kaga wannan Allah 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 Allahumma in kaga Allahumma mimul istigraq ne dama shi Allahu shine farkon magana addu Allah 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 fardun zikrul fardi Allahumma ya Allah mai suna Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku Al-Quddus As-Salam Al-Musawwir Musali anta Allahu allazi la ilaha illa anta kaine ubangijin da ba wani sai kai al-ali madaukaki fi azmati infiradi madaukaki cikin buwaya na kadaita hadartu ahdiyatika ahadara ahdiya ahadu ahadu daban wahidu daban wahidiyatu daban ahadu ahdiyatika hadaran ahdiyaka shine ke bantakanka shine haqaiqi haqaiqu bimana bi haqiqat bi a tarif bi haqiqati sayyidil khalaiqi kenan annati shi tafiya wanda shi tafiya kaso abinda kaso a ciki bi wujudi shi unika da samu shi uninka shi ne shine shanin Allah ubangiji shi yake sarrafa shanin sa yadda shine mashi'a yadda Allah ya so domin dole sai ka koma abu guda biyu duk karatunka na duniya sai ka koma bisadul hikimati ko bisadul mashi'ati haka Allah yake so yayi shine mashi'a haka na hukunta shine hikima haka nake so nayi haka na hukunta shine bisadul hikima wa bisadul mashi'ati wa ansha'ta min nurika daga cikin abin da ka so din wannan abin da ka so din shine ta shine fa ainihin karatun hadaratu ahadiyatika ahadarati ta ahadiya ahadu qul huwallahu ahad allati shita wacce ka so fiha a cikin ta ahadiya shita fiha bi wujudi shi'unika ka so samuwan shi'uninka a cikin ahadiyan ne ka so samuwan shi'unika wa ansha'ata sannan ka fitar min nurika daga haskenka alkamilu cikakke nash'atul haqi mafaran alhaqu saboda haka can mazalla ya zama haqu qur'anu haqu allahu haqu saboda hadara ce mutalasha wanda layu durak ba a riskanta ba a riskanta wa na ta ka kewaye ta waje alta ka sanya ta suratan ta zamo sura ita shi'unin kamilatun tammatun ta zamo sura ce kamila kuma tama menene ai kaga daga shi'unihi ne kulliyomin to ya gani to wannan shanin a cikin ta ake magana tajidu minha daga ciki da ka samu bi sababi wujudiha saboda samuwanta shunin da ta samu min nuri min ahdiyatik a cikin bi sababi wujudiha min infiradi ahdiyatika na daga kadaitan kadaituwanka kabilan na shari ashbahiya kafin aka zo aka nashara ashbahu shine gangan jiki gangan jiki kaga yare ne ko yare muke yi kamar yare ne larabci ne amma yare ne kabilan na shari ashbahiya kaga ashbahu bimana ashbahu shi'unin ashunin wanda ya fitar da nurun haske hasken kuma ta zamo mai kamala anan ne ta fitar da mansha'ul haqqi anan ne aka kewaye ta aka sanya ta ta zamo suratun kamilatun tamatan a wannan ne shine bayan fitowar ta ba a cikin kadaitan ta daga hadaratul infiradil ahdiyati sai ya zamo ashbahiya an tara ta waja'alta minha ka sanya a cikin ta fiha minha ka sanya daga gare ta fiha a cikin ta bi sababiya saboda sababinta in bi sadal ilimi ka gani a cikin ashbahun a cikin nurul a cikin shuunu aka fitar da nuru a cikin nuru aka fitar da haqu a cikin haqu aka fitar da suratul kamilati, a cikin suratul kamilati aka fitar da ashbahu, a cikin ashbahu aka fitar da ilm. Waj'alta min asari hadhihi al'azamati, sai aka sanya a cikin asari hadhihi al'azamati buwaya wa min barakatiha, da albarkarta shufhatun suwari, sai aka sawani abu shufa na sura kullaha jamidatun, dukan sai ya zama ku jamidi ne, wa mutahrikuha, sai ya zama ku mutahrikuha wa jamidiya, duk an sanya shi a gurin, wa anata, sai aka kewaye ta bi kibali tahriki, da juyo wannan na at-tahriku motsi, wata tascinu da dauri, ya motsa ya tsaya tascini ke, waj'altaha, ka sanya ta kuma fi i'adatil izi, a cikin kewayen nan na buwaya, min kauniha, da kasancewanta qubilat minha, ko qubilat minha, ka karba minha daga cikinta, wa fiha da cikinta, walaha gareta, wata shashat suwarul barizati, sai kuma tawazu, shasha tanashara suwarul barizati bi kibalil wujudi, da fito wannan na alwujudu kaunu, wa qadarta laha, ka qadarta mata, wa fiha a cikin ta, wa minha tare da ita, mai bashiluha abinda zai kama da ita, mimma yudabiqu arqamu suwariha, wanda zai dace da rakamu na zanen suranta, wa hukimat alaiha, kai ka sanya cikin ta bil buruzi, ta bayyana, lituwaddi bihi ma qadartu alaiha, saboda ta bayar abinda ka kadarta mata, waj'alta, ka sanya ta manqushatun zanini, fi lawhiha, a cikin lawhul mahfuz, allati halakta minhu, wanda ka halice shi, bi barakatihi, da albarkan annabi Muhammad, lawhul mahfuz, wanda sai dai wajen sharha, watakila a kama abinda ka kama, wa hukimat alaiha, sannan aka sake yin hukunci a kai, bima aratta, da abinda ka so, laha gare ta, ma turidu biha, da abinda kake nufi kuma da ita, ita me shunin, ita me nurun, ita me haqqun, ita me suratul kamila, ita me infirad lahdiya, ashbahu, ita me ilimin, ita me haka. Ana tafiya, ana sake wannan, a sake wannan, a sake wannan, a sake wannan, duk wanda al'amru kullu yarju ilayhi ne. Na'am, waj'alta kullal kulli fi kullika, sai ka sanya kullul kulli, dukkan duka cikin dukkanka ne, dukkan duka cikin dukkanka ne, kaga mu aya a wajenmu abinda muka iya ganewa, wanda shayananmu suke cewa hul kullu, ka gani min hul kullu mazalari ai shine ma'anar wannan hul kullu min hul kullu badanan wa zahiran, hul kullu manzala shine komi, min hul kullu komi kuma daga wajen sa yazo, badanan wa zahiran, ko aboye ko abayene, wa bahari siwahu, wani kogin da ba shi ba mala na fi masharabu, ba mu san da shi ba ma balle mu je wajen sa, waj'alta hadhal kullu, sai ka sanya wannan kullu min kullika, na daga cikin kulliyarka, waj'alta kullu, ka sanya kullun qabdatun, ya zamo qabda ne, min nuri azmatika, na daga hasken buwayanka, ruhan, sai ka mai da shi ya zama ruhi, lima anta ahlan lahu, wanda kai ne majibancinsa, walima huwa ahallaka, kuma shine majibancinka, kai ne majibancinsa, shine majibancinka. Kaga ruhan ta ina ya fito kenan, shine ake ta rikici. Lamma halaktu adama, lamma sawaituhu, bayan da na daidaita halittar annabi Adamu, na gama komi, wa nafatuhu min ruhi, ka gani ai shine wannan daga hadaratul ahadiyya ne, shi yasa la yudrak, ba riska. Lamma sawaitu wa nafatu min ruhi, shine kake jin ake cewa ai annabi Muhammadu shi adamul arwahi ne, shi kuma annabi Adamu adamul ajasadi ne. Kaga jastu Adamu ne, shi ya kafare amma ruhu ba, saboda ka ba shi ne adamul arwahi ba, domin lamma sawaitu wa nafatu min ruhi ne, domin sai da aka yi annabi Adamu ruhi kuma daukansa aka yi, bayinsa aka yi ba, saboda manzala shi ne asalin shi annabi Muhammadu, yadda asalinsa yake, min wujudin ila wujudin, ba min adamin ila wujudin ba. Da baya nan yanzu ya samu, ba haka bane, shi min wujudin ne ila wujudin, ba min adamin ila wujudin ba. Wannan shine ta taburza da ake yi da wai mutanen da ba su fahimci me ake nufi da wannan ba, min wujudin ila wujudin, ba min adamin ila wujudin ba. Saboda shi ruhan ne min aurena, ruhun ne min aurena, ruhun min aurena, haka yake. Kaga na fatu min ruhi, shi yasa a harshen sufanci suke cewa wa in kuntu ibnu adama suratan, harshe ne na sufanci, wa in kuntu ibnu adama suratan, idan jikina ya zamo daga annabi Adamu ya samu, falifi himanan shahidan bi abu wata, a jikinsa kuma akwai alaman cewa ni ne baban shi, wannan shi ne ruhun. Ai ruhun ya girme shi, ya girme annabi Adamu, shi ne ma'ana. Ai shi bayinsa akai ba, dauko shi akai aka manna, amma annabi Adamu ayyinsa akai, amma amma ruhin, wannan ruhin da ake magana ba dauko shi akai ba, a wannan ruhin daga wannan hadarin shine ya qutat laqaiqi fi ta'rif bi haqiqati sayyidil khalaiq. Wannan hadarin ne, wannan hadarin ne na haƙiƙatar haƙaƙe shi ne. Kaga aina ya ce min nuri azmatika ruhan, min nuri azmatika, me ya zamo shuni ne, dama abin yadda zai zo maka kenan, shuni ne, nuri ne, ka gani? Kaga Allahu nuru samawati wal ardi, masalan nuri kai min shikatin fiya misbah wal misbah fi zujajatin az-zujaja, duri yukadu min shajaratin mubarakatin la sharqatin wala gharbiyya, yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar sace nurun ala nurun ala nuri haske din daga haske to wannan shine nurul kamili kuma wancan shu'unin nan majma'u shu'uni ne daga wannan hadaran yake tafiya hadaran da daidin ya tafi akai kenan as'aluka allahumma ubangiji ina roƙonka bi martabati hazi lazamati ka gani ko zai dawo kenan as'aluka allahumma ubangiji ina roƙonka bi martabati hazi lazamati da martaban wannan buwaya wai laqiha da inda kai mata sakiwa wai fi wajadin wa adamin wajen samu ko rashi an tusalle wata salle kai salati kai sallama ala tarjumanil lisanil qadami ga wannan shine mai fasara na harshen nan na tuntuni harshen nan na tuntuni alƙidamu na tuntuni ba na jiya ba na dazun ba a na tuntuni shine mai Allahul Mahfuzi lawul mahfuzi ai shine wa nurus sari shine hasken nan asari mai naso almumiddu wanda yake miƙuwa allazi la yudraku darikun wanda mai riska ba iya riskan sa wala yalaqu lahiqun mai la yudriku darikun wala yalaqu lahiqun wanda daga baya kun ba zai zo riska ba shine wa as-siratul mustaqim ka gane dai as-siratul mustaqim ko manzala ne kaga nasirul haqi mai taimakon Allah da Allah in ka ga dama baka yi da ba ko ai wannan shine amma duk wannan yare ne kuma dukkan sa saboda an shiga gurin da ba za ka iya sai ka gane menene ahadiyya shi ahadiyyan ka gane shi sannan ka gane majma'u shu'uni shine nan bambanta majma'u shu'uni ko mce shu'uni da hikima hadarori guda biyu dole da su Allah yake duk wani tasarrufin duniya da wayannan halarorin guda biyu Allah yake shuni hikima sai ce maka haka ne haka nake so shikenan haka nake so an gama kenan shine ma'ana kulli min huwa to sha'anihi na awwalihi to daga ina ya faru shine shunin hikima kuma sai kaga kana ganin mutum wani iri bai san komai ba sai kaga kuma ashe shine komai din kai kuma iya tunaninka kana kallon wani abu ne daban daga nan kuma ba haka abin yake ba to in ka duba as-siratul mustaqim annabi Muhammad shine nasiru annabi Muhammad shine nasiru nawa alhaqu bil haqqi kuma to allahumma ya allah salli wa sallim kai salati da aminci ala sharatul khalaiqi daga mafi daukakan halittu al insaniyati wal jinniyati in aka ce insanu wal jinnu an gama daga halittun ko bangaren mutum ko aljani sahibu anwaril fakhira kaga nurun nan ya dawo nurul kamil sahibu anwaril fakhira amma abucin hasken nan al fakhira wanda babu kaman sa wajen daukaka allahumma ya allah salli wa sallim kai salati da aminci alaihi ga shi nurul fakhira kai salati wa tarjuman lisanil qadami kai salati wa suwarul kamila kai sarati wa sabubul wujudi manzo Allah kenan sabubul wujudi ba dan shi ba da bai komi ba sabubul wujudi kenan kai salati gare shi wa ala ali kai wa ala yansa wa ala auladi kai wa ayyansa wa zuwaji kai wa matansa wa zuriyati kai wa zuriyansa wa halabati kai wa ahlin baitinsa wa ikhwani kai wa sauran annabawa minan nabiyina daga kan annabawa wa siddiqina da siddiqai wa ala man amana bihi kai salatin madamu mu ma sa ciki wa ala man amana domin mun imani da shi eh wata ba hu aka bi shi min al-awwalina wal-akhirina duk wanda suka yi imani da annabi suka bi shi min al-awwalina wal-akhiri duk an hada a cikin wannan salatin wannan shi ake kira ya qutatul haqaiqi allahumma ya allah ijal salatina alayhi maqbulatan la mardudatan shine kofar masallaci wannan na rubuta Allahumma ij'al salatina alayhi maqbulatan la mardudatan ka sanya wannan salati na manzo Allah karabbiya ce ba mai da ita Allahumma salli ala sayidina Allah kai salati wa shugabanmu wa maulana majibancin lamarinmu Muhammadu shine annabi Muhammadu wa alihi da alayansa Allahumma ya Allah waj'alhu ka sanya shi lana ruhan ya zama mana ruhi ta ummuna kenan ruhan ta ummuna wato ruhin ya tabbata a ruhin in aka ce wannan abin da ake nufi kowane mutum na duniya ruhin sa daga ruhin annabi Muhammad ko menene har mala'iku ruhinsu daga wajen majma'u shuni aka samu shi to ruhin abinda yasa yace ruhin ya zamo lana ruhan yana karuwa yana raguwa idan yazo ruhin aka aje maka domin duk wani halitta ko wace irin halitta ne bayan an yi halittar za a dauki ruhin ne a sa mata ko me to in an sa mata ruhin ana ciro shi ne daga jikin wannan shi ma ana kiransa durratul bayda a cikin wani wannan ne zance durra dai kwasta amma bayda'un na azurfa kaman mai haske ne dai duk ruhi gabaki daya duniya duk halittan duniya ruhin abun a jikin nan ake ciruwa to wannan bishiyan shine annabi Muhammad shine annabi Muhammad to in an fito da ruhin an sata a jikin mutum to bayan an fito da ruhin an sa shi a jikin mutum to daga baya wani ruhin sai na zama yana samun tasafuli wani kuma yana komawa yadda yazo wani kuma yana karuwa da aiki to ka sanya ruhin mu ya zama ruhan ruhan lana wali ibadatina sawa'un ka gani ibada mu ya zama ya daidaitu da ruhin saboda yarda wajallahumma mahabbatu lana ka sanya soyayyen wannan annabin lana quwwatan ya zama karfi ne astainu biha la ta'zimi wanda za mu samu ikon girmama annabi Muhammadu kar azwana sallallahu alaihi wasallam kana boyewa kana jin kunya ka kasa fada saboda tsoro ka fito ka fadi manzo Allah yawa Allahumma wajalta azimahu Allah ka sanya girmama annabi Muhammadu fi qulubina a cikin zuciyar mai zama hayatan shine rayuwa girmama annabi ya zama shine rayuwa ka gani wa antu azimu wa tuqiruhu wa tusabbihuhu ka gani to haka ka samu quwwatul arwahi, ruhinka ya zama yana da ƙarfi akan Annabi Muhammad. Hayatan aqumu biha, ya zama rayuwa ce wadda zan tsaya da ita, wasaini biha, zan samu taimako ala zikirihi, wajen ambaton manzo Allah, wa zikir rabbi, kuma da ambaton Ubangiji. Kaga ala zikirihi, wajen ambaton manzo Allah, wa zikir rabbi, da ambaton rabbul izzati. Allahumma ya Allah, waj'al salatana, ka sanya wannan salatin alaihi gare shi miftahan, ya zama mabudin saduwa da Annabi ne. Wabtahalana, ka buɗa mana biha, da wannan salatin ya rabbi, ka buɗa mana hijabul iqbali, duk abin da ke gaban mu zo ya buɗe. Hijabul iqbali, duk abin da ke gaban mu ya buɗe da Annabi. Wa taqabbal minni, kai komi fa Annabi Muhammad, komi da Annabi Muhammad, duk abubuwan da bai samu da Annabi Muhammad ba sunan abin shine ne. Wa taqabbal minni, ka karba bi barakati habibi, da albarkan masoyina, habibi masoyina, wa habibi barikal mu'minina, da iba masoyin bayinka mu'minai, ma ana wadi, abinda zan bayar, minnal awradi, na daga wuridai, wal azkari, da zikirai, wal muhabbati, da soyayya, wal ta'azimi, da girmamawa li zatika, ga zatinka. Ya zamo duk aikin na tarkata na dawo na tunkari Annabi da shi, mana kaiwa ka ƙarar da kanka a jikin manzo Allah don ka tunkari Allah. Ka ƙarar da kanka a jikin manzo Allah don ka tunkari Rabbul Izzati. Shi ne kaga lillah illillah lillah ah lillah lillah lillah, wato duk lamarin kai zama lillah lillah lillah, dan Allah ni, dan Allah ni, dan Allah. Ahun, alifun hu, Allahu ne. Ahun, ayon an kure ne. Inda ka kira Allah da mira, kira shi da alifun ne. Inda ka cika mira, ka ci hu ne. Shine ai aka ce an ka duba لو أن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية سنة الله أكون آياتك بسم الله العظيم كاغني لو أن كان ذاك يتي الله نكم ذاك هو الله الذي لا إله إلا هو والملائكة قائما بالقسط كاغ هو الله لا من الله لله له هو duk haka lamarin ki Allahu zaka ce Allahu la ilaha illahu lillahi ma fi samawati wa fil ardi lahu ma fi samawati wa fil ardi huwa Allahu ya dawo ko ta koyina haka da kai ko ta koyina haka da ka sarfa ci to ya zama haka kina amin ya rabbul alamin kaga huwa amin huwa amin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin muhammadul amin ka gani ya sake dawa wa sallallahu ala sayyidina muhammadul amin tsira da mun sallar su tafata da shugaban mu wa shine muhammadul amin inta as-salatul ula wannan shine salatin farko shi ake kira ya qutatul haqaiqi bi ta'rifi bi sayyidil khalaiqi wannan shine alhamdulillah wannan duk zai zo za yi maka sharhansa to a wajen sharhan watakila shine anan ne za a dan gane waɗansu abubuwa watakila in Allah ya so hakan yanzu mu shiga ɗaya daga ciki saura biyu salatul gaibiya da jawharatul kamali. Kowanne in aka zo to zai maka fashi, kuma dukka yadda manzo Allah ya bada izinin ga yana ga kowanne ga muhammadinsa, kowanne ga muhammadinsa, to anan ne sai ka dauke, sai in ka dauki wannan salatayyan sai ka gansu. Shi yasa ya kutul haqaiqi salatul gaibiya ba a ba da izinin su ga baki, dan an baka izini ba lokaci ɗaya ne, ko yana da izini daban, yana da izini daban. Allah ka taimake mu, Allah ya taimake mu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق أنا سر الحج بلاك ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا إله حق قدره إدار الأسن صلاة تملا الأزل ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بأرد ما في لينك يا واهن يا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.